Lamarin ya faru ne a unguwar Badariya ta garin birnin Kebbi inda ake tumar wani mutum mai suna Aliyu tare da hadin kan matansa su uku ya daure dan sa mai suna Jibril dan kimanin shekara 11 cikin awaki da talotalo har kimanin tsawon shekara 2 asirin Malam Aliyu da matan nasa ya tunu ne lokacin da wani mazauni unguwar ta Badariya ya kinkisawa wani lauya mai suna Barisa Lagalo wannan batun shi kuma bai wata wata ba sai sanar da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama dake garin Birnin Kebbi. Shugaban hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a garin Birnin Kebbi Hamza Attahiru Wala ya ce daga nan sai suka nemi haɗin kan ƴan sanda inda suka je gidan domin binciken abin da ke faruwa.
Muka je gidan muka tabbatar da abin lalle haka ne, mu muka sa aka kawo matan gaba ɗaya su uku matan mutum da lokacin mutum baya nan suna an bursa je cin kasuwa saboda an ga mun sai kuma shin driver mu shiyar muka zo da shi a nan station amma ganin yanayin shi mun ga ya kamata a je da shi a asibiti saboda baya cikin hankalin shi gaba ɗaya mun kai shi nan sai a yayin murar su gidan kai kuma ka ashe shi duk abin ne ko da aka yi mishi.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi ta tabbatar da akwai wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar DSP Nafi Abubakar ya shaida mini.
Akan binciken mu sai muka fahimci cewa shi wannan yaro Jibril Aliyu kamar yana dan fama da tabin hankali kuma shi mahaifin shi ya yi kokari da ya kai shi asibitin masu tabin hankali da ke nan cikin jihar Kebbi da kwada da ke cikin jihar Sokoto. Ganin abin ya ci tura shi ne ya ɗauki wannan mataki na ɗaure shi gudun kada ya fita ba sai inda yake ba. To duk da haka dai shi mahaifin yanzu haka yana a hannunmu da sauran matan guda uku matan shi saboda shi mahaifin yaron ba ta gidan mahaifin Allah ya mata cikawa ana nan ana bincike a kai yanzu haka.
Yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a da dama suna bibiyar wannan batun domin ganin an kwatowa wannan yaron haƙƙinsa. Zarawa Ahmad ita ce shugaban kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta tallata mata.
Yaron da ganin shi kasan bi matan inda abincin kwarai shi saboda yanda yake a cikin police station ma komai ya dauka sawa yake a bakin shi. Ai kuma ce ya daure shi wai sakamakon baya da lafiya. To amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum za a daure shi. A daure shi kuma inda ake daure dabbobi yana cin abinci tare da dabbobin.
To komai gwamnatin jihar Kebbi ke yi ya zuwa yanzu akan wannan batun ganin cewa tashi tana fada da cin zarafin kananan yara. Zara Uwali ita ce mai biyo ga wani shawara akan lamuran mata da kananan yara.
Kiya yanzu tsaye muke da muga yaron da yanzu a yi evaluating din shi asibiti a yi taking certain measures a ga menene problems din shi then after some time then sai a yi deciding what to do next. In ma psychiatric hospital za a kai shi gwamnati will take the responsibility. In mami za a yi mishi magana dai mu ba da yaro yanzu kai tsaye su either the parents ko kuma ƴan uwan any of the relation wannan bata ko taso ba yaro na hannunmu is under our care so sai abinda muka gani gaskiya.
Muhammad Nasir murya Amurka daga Kebbi a Nigeria.